kuma maza gwarere dan boko ne Fatima ita alkyar bace uwar gida karshen zance akan ta kowace wace akan ki zai mace Fatima matar kirki ce matar Ahmad Fatima yau darajar ku tana sama ga madara kuma ga zuma matar kirki Fatima me alkawali ce Fatima